sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan rana ta Juma'a wadda ta yi daidai da 15 ga watan Janairu shekara ta 2021. Yanzu haka agogon mu na cewa karfe 12 na tsakar dare a nan gundumar Colombia, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu. Kamun ku ji abin da muke tafi da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Kasar China ta bada rahoton mutuwa ta farko sanadiyar coronavirus a cikin watanni 8, yayin da ake samun karuwar cutar a yankin arewa maso gabashin kasar. Jiya Alhamis, zaɓaɓɓen shugaban kasar Amurka Joe Biden ya bayyana shirin sa na tunkara annobar coronavirus. Fararen hula 46 ne aka bada rahoton sun mutu a wani hari da wasu da ake zargin masu tsaron ra'ayi ne suka kai a wani ƙauye da ke gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan. A cikin shirin za ku ji abin da masana ke cewa akan martaba Amurka bayan tsige shugaban kasar karo na biyu.
Kamar yadda ake ganin shi Trump ya tura mutanen ne, to su kuma wannan hukumomin tsaro sai su ba su goyon baya. Sai tunda shugaban kasa ne turo su, sai kuma su ci mutuncin ɗan majalisar da shugabancin majalisar.
A Najeriya kuwa wasu 'yan kasuwa ne ke cewa gwamnatin tarayya na nuna ɓangaranci a yadda take gudanar da ayyukanta a kasar.
Kano ko ita ce take rufe gaba ɗaya sararin samaniyar Najeriya kusan kashi 95. Menene yasa ake kaucewa Kano?
Ba labaran duniya da rahotanni, muna tafa da shirin mu na da ɗan gari, shirin da ke duba rayuwar al'umma a ƙauyukansu. Haka kuma muna tafe da nasihar Juma'a. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Kasar China ta bada rahoton mutuwa ta farko sanadiyar coronavirus a cikin watanni 8, a yayin da ake samun karuwar cutar a yankin arewa maso gabashin kasar, a daidai lokacin da tawagar hukumar lafiya ta duniya WHO ta isa Wuhan don gudanar da binciken asalin annobar. Mutuwar wadda aka bada rahoton ta jiya Alhamis ta kara adadin mutanen da suka mutu a kasar zuwa sama da 4,600. Karamin adadi daga kasar da ke ɗaukar tsauraran matakan kiyayewa da kuma bin sawun masu ɗauke da cutar. China ta ɗau matakai na kulle iri daban-daban akan mutane sama da miliyan 20 a biranen Beijing, Habi da sauran yankuna don daƙile yaduwar cutar kafin hutun sabuwar shekara a watan Fabrairu. Samun ƙarancin mace-mace da ke alaƙa da coronavirus a cikin ƙasar China ya haifar da tambayoyi game da tsananin danna bayanai da China ke yi kan ɓarkewar cutar. Tawagar masu binciken sun isa jiya Alhamis bayan kusan shekara guda ana tattaunawa da hukumar WHO da kuma rashin jituwa a diplomasiyance tsakanin China da sauran ƙasashen da suka buƙaci China da ta amince da hukumar bincike mai zaman kanta. An dakatar da mambobi daga cikin mambobin ƙungiyar 10 a Singapore bayan gwaje-gwaje da aka gudanar kansu suka nuna alamar ƙwayoyin cutar, yayin da ragowar nan take suka shiga killace kansu na kwanaki 14 a Wuhan kafin su fara kaddamar da binciken nasu. An fara gano ƙwayar cutar coronavirus a Wuhan a ƙarshen shekarar 2019 kuma cikin sauri ta bazu cikin duniya, wanda ta yi sanadiyar mutuwar mutane miliyan 2 ta kuma kama fiye da mutane miliyan 92 a cewar jami'ar Johns Hopkins. Jiya Alhamis, zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya bayyana shirin sa na tunkara annobar coronavirus, wanda ya haɗa da bunƙasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar tattalin arziki da annobar ta haifar. Shirin zai magance rashin daidaito tsakanin al'umomi da suka galabaita sanadiyar COVID-19, a cewar wata sanarwa daga kwamitin shirin karɓar mulki na Biden. Shirin na Biden ya haɗa da wani sabon zagaye na biyan kuɗaɗe kai tsaye ga iyalan Amurkawa da kuɗaɗen shirin sake buɗe makarantu da kuma hawa shirin rigakafi a faɗin ƙasar. An bayyana shirin bayar da tallafi ga kananan kamfanoni dalla-dalla 20, musamman waɗanda mallakar 'yan kasuwan da ba turawa ba ne. Biden ya ƙudiri aniyar guda da allurar rigakafin miliyan 100 a cikin kwanaki 100 na farko, bayan ya fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Kuma ana sa ran shirin nasa zai hada da kuɗaɗe domin faɗaɗa aikin rigakafin. Fararen hula 46 ne aka ba da rahoton sun mutu a wani hari da wasu da ake zargin wasu masu tsauraran ra'ayi ne suka kai a wani ƙauye da ke gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, in ji wani babban jami'in lardin ajiya Alhamis. Tun aka tura jami'an tsaron yankin zuwa ƙauyen da ke yankin Urumu don gudanar da bincike, a cewar ministan cikin gida na lardin Adjio Gidi ta wayar tarho. Gidi ya ce adadin waɗanda suka mutu zuwa lokacin wannan rahoton ya kai 46. Ya ce kungiyar dakarun haɗin gwiwa ta ADF ce ta kai su mami. An yi amana cewa kungiyar 'yan tawayen Uganda sun aiwatar da kisan kiyashi a gabashin Congo, inda suka kashe fararen hula sama da 1,000 tun daga farkon shekarar 2019, a cewar alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Tun bayan tsige shugaban Amurka Donald Trump da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka yi, masana kimiyyar siyasa na cewar tsige shugaban ƙasar ba zai taɓa mutuncin demokuraɗiyyar Amurka ba a siyasar duniya, musamman a idan ƙasashe masu tasowa. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya muna nazari akan hakan.
Ya zama shugaban Amurka da aka taba tsigewa sau biyu, kazalika za a ci gaba da tunawa da Trump don yadda ya kamfurta da aikata asalin abin da yake kokarinsa, ko da haka zai taba mutuncin Amurka a tsakanin kasashen duniya. Da haka masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce dadin mamayar majalisar Amurka da magoya bayan Donald Trump suka yi ya auku ne a Najeriya, da labarin ya sha bamban.
Za ta zama siyasar ko addini ko kuma siyasar kabilanci, sannan kuma abin da zai biyo baya a kai shi ne hukumomin tsaro za su zubar da jini yanda suke so. Saboda za su ga tashin hankali sai dai idan shi shugaban ƙasar ne tura wannan mutanen. Kamar yadda ake ganin shi Trump ya tura mutanen ne, to su kuma wannan hukumomin tsaro sai su ba su goyon baya. Sai tunda shugaban ƙasa ne turo su, sai kuma su ci mutuncin 'yan majalisa da shugabancin majalisa. Inda a Najeriya ne tunanin da za ka ya faru.
Babban ɗan siyasar APC mai mulki a Najeriya Alhaji Kabiru Jain ya ce yanzu ya dace kowace ƙasa dabara ta tafi sheta a demokuraɗiyya.
Gaskiya yana da kyau Najeriya yanzu mun samu independence muna shekara 60, ya kamata a ce mu ma mu ɗan aje wasu al'adu da wasu mu ɗauki namu mu yi tamu demokuraɗiyya wadda za ta samu cigaba, ƙasa ta cigaba, al'umma su cigaba.
Alhaji Kabiru, akwai yadda ake mafarki a 'yan siyasar Najeriya cewa wata rana za a iya nasarar tsige shugaba a Najeriya in yi wani laifi.
To idan Allah kadir an samu wayewa, mutane kuma suna ganin ga abubuwan da ya kamata a yi musu ko kuma ga abin da kasa ya kamata ta yi ba ta yi ba, to in an gane wannan abun daga laifin shugaba ne, to ai kaga cire shi ya zama wajibi. Kuma ya an ka aje aƙida ta siyasa ta fati a yi tabbutun wanda ya cincinta don shi zo shi jagoranci mutane. To idan aka ɗauki wannan aƙida ko yin shi mutu aka ga ya yi abin da ba daidai ba, za a tsawata. Idan tsawata ba ta yi kuma ana iya cire shi.
Shin menene zai biyo bayan tsige Donald Trump a majalisar wakilai? Ga amsar Dr. Faruk Bibi Faruk.
Da Trump yanzu ya sauka da kan kujerarsa sai idan sanatoci sun zauna a kan wannan tsigiyar da aka yi masa ta majalisar wakilai, suka ɗauko wannan hujjar tasu, suka yarda da wannan hujjar, sai su yi masa abin da suke cewa conviction, kamar yadda kotu za ta yanke masa hukunci kenan. Hukuncinsa shi ne sauka.
Ai, wannan abu ma ya taɓa faruwa a zamanin tsohon shugaban Amurka Nixon.
Ba a tsige shi ba, amma shi sauka ya yi 'yan jam'iyyarsa kuma 'yan gaban goshinsa suka zo suka ce masa a gaskiya Senator Goldwater, wanda shi ne kowa kusa da shi a lokacin, ya ce ni Senator Goldwater zan jefa ƙuri'a akan cewa a cire ka, saboda haka ni ma yau ba ka da ƙuri'ata. Da Nixon ya ji wannan maganan a wurin Senator Goldwater, sai san abin da ya fi mushi abin nan mutunci shi ne rubuta takardar barin aiki.
Masana na cewa za a tuna da Trump a matsayin shugaba da ba lallai ne sai da taimakon jami'an labaru ba, don yakan rubuta duk abin da yake so duniya ta sani ta shafinsa na Twitter mai fiye da mabiya miliyan 88. Hatta shugaba mai jiran gado Joe Biden bai kama kafar Trump a mabiya na Twitter ba, don ko a lokacin yakin zaben da Biden ya lashe, Biden din ba shi da mabiya da za su haura miliyan 11, amma yanzu sun kai sama da miliyan 23 don albarkacin nasarar da ya samu. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga wannan rahoton kuma bar mu je ga labaran duniya kashi na biyu.
Iran na baya-bayan nan ga Afghanistan don yin amfani da mayaka 'yan Shi'a da ke samun goyon bayan Iran din wajen yaki da masu adawa kafa daular Islam ISIS. Wasu 'yan majalisun Afghanistan da ƙwararru na kallonsa a matsayin wata barazana ga tsaron Afghanistan, wadda sha'anin tsaronta ke da sarkakiya. Tun lokacin da aka fara yakin basasar Siriya a shekarar 2011, rahotanni suka ce Iran ta tura dubin-dubatar mayakan 'yan Shi'a daga sassan gabas ta tsakiya domin yin yaki a madadin gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Siriya. Daga cikin waɗanda Iran ɗin ta ɗauka, haɗa dubban mayakan 'yan Shi'a na Afghanistan waɗanda galibi ke faɗa ƙarƙashin tutar Petumin Brigade, ƙungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta a ta'addanci. Duk da haka, jami'an Iran yanzu sun ce gwamnatin Afghanistan za ta iya karɓo waɗannan mayaka don amfani da su a yankin Kabul da ake gudanar da yaƙi kan ƙungiyar ta'addancin ISIS a ƙasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Daga Amurka bari mu garzaya jihar Kano a Najeriya, inda 'yan kasuwa ke kokawa akan matakin da gwamnatin tarayyar ƙasar ta ɗauka na rufe filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Malam Aminu Kano a wani yunkuri da ta ce na daƙile yaɗuwar annobar corona. Amma 'yan kasuwar na cewa abin ba haka yake ba, domin kuwa babu dalilin fifita wata tasha akan wata, duk ƙasar ɗaya ce. Ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ƙarin bayani.
A watan Maris na bara ne, gwamnatin Najeriya ta hannun ma'aikatar kula da sufurin jiragen sama ta ƙasar ta dakatar da jiragen ƙetare sauka da tashi a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano biyo bayan ɓarkewar cutar corona. Kodayake wannan mataki ya shafi sauran tashoshin jiragen sama na ƙasar, amma bayan daidaituwar al'amura, gwamnati ta sake buɗe filayen jiragen sama na Lagos da Abuja, yayin da na Kano ke ci gaba da zama a rufe.
Maimakon idan za su wuce su kira Kano ta gaya musu, ta nema musu sagari, sai su zagaya su bi ta Ilori sai su kira Lagos. Lagos kuwa nisar da take rufawa bai kai kashi 25 ba na sararin samaniyar Najeriya. Kano ko ita ce take rufe gaba ɗaya sararin samaniyar Najeriya kusan kashi 95. Menene yasa ake kaucewa Kano? Jirage nawa ke sauka? Sararin saman Lagos ne yafi na sararin saman Kano? Jirage nawa ke zirga-zirga a sararin samaniyar Lagos kan ta sauka? Jirage nawa ke sauka a Kano? Fasinja na nan, kago na, akwai kago yana zuwa Lagos. Na ɗan takaita maka ne, nake cewa a sati guda ana samun jirgi wajen kusan jirage 20. Ka tafi ka kira wanda yake a Lagos yau ya gaya maka kago nawa yake sauka a kowane rana a Lagos. Menene dalili? Kun mu iya aiki aka yi? Ko custom da suke Lagos daban suke da custom da suke a Kano? Ko kofi na'urar da yake a jiya Lagos babu shi ne a Kano?
Alhaji Muhammad Sanusi wakili kenan, shugaban kungiyar kamfanonin da ke auna kayayyakin da ake safarar su ta jiragen sama ta Najeriya, reshen tashar jiragen sama na Malam Aminu Kano. Baya ga haka, su ma kamfanonin da ke aikace-aikacen fitan kayayyaki a tashar jiragen sama ta Aminu Kano na kokawa. Alhaji Abdulrashid Nasiri shine shugaban kungiyar su.
Kowa ma ya duku daga mun yan kiliyarin har yan dako na airport har da yan taxi, kowa yana cikin musibu. Kuma kamar yadda muke faɗa ne, Najeriya da ɗaya ce, gwamnati ɗaya ce. To amma mun ba san da karan arewa me muka yi ba, duk sanda aka zo da wani tsari mu ne kuma ba. To an buɗe wasu airport guda biyu, Abuja da Lagos, wanda ni a wajena a hub na ciniki ma inda shi za a bi na abiyaje ƙasa da mutane. Kano ita ce muhimmanci saboda 19th state ga baki ɗaya na arewa, da wasu ma ɗin da kudu daga wannan suka dogara da ita suke tafiya.
Sai dai Alhaji Muhammadu Sanusi wakili na cikin waɗanda ke danganta wannan matsala da halin ko'in kula da shugabannin arewa a matakai daban-daban ke nunawa ga tashar jiragen saman ta Kano.
Lokaci ya yi da za mu ƙalubalance ta gwamnatin kanta. Mutum nawa, wakilci nawa aka yi daga nan zuwa Kano, ko kuma daga Kano zuwa wajen minista, mu tambaye shi me ke faruwa, ranka ya daɗe da Kano airport? Ko ko mutum nawa suka tafi gaban shugaban ƙasa suka yi kuka akan Malam Aminu Kano? Ƙarewa ma, ai manajin director na ɗan Kano ne.
Masu kula da lamura da na ganin samar da yanayin gudanar da hada yadda ya kamata a tashar jiragen saman ta Aminu Kano ka iya taimakawa wajen ƙarfafa tattalin arzikin lardin arewa da ma Najeriya baki ɗaya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Tarihin Najeriya ba zai kammalu ba, ba tare da an zayyano irin rawar da mazan jiya suka taka ba, kamar su sa Ahmadu Bello Saddaunan Sakkwato da su sa Abubakar Tafawa Balewa da dai makamantansu. Amma abin takeici shi ne yadda za a ga cewar shugabanni a wannan zamanin ba sa martaba tushen waɗannan shugabannin, kamar yadda wasu ke cewa. Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa muna.
Wato ina yi tuna lokacin ina secondary school Kamba, na zo hutu, Allah ya sa ni game da wani inyamuri ya zo ya tsaya can bakin ran da wata asibiti, ya ce min malam da Allah yana tambaya in English, ina ne raɓa? Ni ce wace raɓa ke ne? Ya ce garin Premier. Ni ce ga ka cikin raɓa? Ya ce yana nihin Premier of Northern Nigeria, sa Ahmadu Bello Saddaunan. Ce ga gidan shi can. Mutumin nan sai kwantar da kai ne bisa steering, ya ɗaga kai sai ni gane hawaye. Yanzu garin Premier ya kamata a bari.
Abubakar Yusuf dan masanin raba kenan, wanda ke magana da yawun masarautar raba mahaifarsa Ahmadu Bello Saddauna, yake nuna yadda aka fita batun gidan na Premier. To ko me dangin Saddauna da ke zaune a garin har yanzu za su ce akan sadaukarwar da ya yi wa Najeriya?
Sunana Hamza Bello Raba, da nake na jini tsakanin na rishi, anan babana ne. A gaskiya muna matukar bakin ciki waɗanda Saddauna ya taimaka ma. Ba su kyauta muna ba, ga sunan shugabannin Anyo babu iyaka. Ya kamata mutane su dibe mu da idon rahama. Muna cikin matukar jahilci da wahala, amma duka an hita batunmu. Yanzu mutanenmu na raba ga sunan babu wani aiki ko 'yan masana'anta. Duk da makaranti ne a ƙasar Rabu, bayan makaranta ga tamata guda da a gare mu, to sai wata junior secondary school. Kaga wannan wani abin bakin ciki na.
Abubakar Bala Raba, Yariman Raba, shi ma jigo ne kuma mazaunin garin na Raba.
Raba local gamma cikin garin Raba, babu project guda na fitar gamma wanda fitar gamma da ai a ci gashi don Saddauna an kai shi. Halin yanzu ma bamu da hanya da za ta tashi daga lambar Raba ta kai Bakura. Tana nan bandit suna ta quantum owner suna kashe mutane a kanta. Cikin Raba ward 11 a gare mu, ward 3 ɗaya a Dauta, babu wuta. Ga muna an ba mu wahalci. Yanzu aka raba akwai inda ba a samun service na waga waya ta salula. Kai mu da Al Hospital ɗaya mun ka yi tunawa wadda Saddauna ya kafa ta tattautai outreach, medical outreach, ta yi treating ɗin mutum patient 1000 kyauta. Ita ɗaya muka yi tunawa ta tuna da Saddauna.
A rana irin wannan kungiyoyi sukan shirya taruka domin tunawa da sadaukarwar da Premier ya yi wa yankin Arewa da ma Najeriya baki ɗaya. Zaidu Bala Kofar Sabuwa shi ne shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa, wanda takan shirya irin waɗannan taruka a kowace shekara.
Duk yawon da muka yi ko ina muka waɗa ƙasa, sai mu ji an ce Saddauna ya yi kaza, Tafawa Balewa shi ya gina kaza, ko yaushe sai mu gane cewa ɗan ƙanƙanin lokaci sun karika. Amma ga hi nan duk wasu abubuwa na cigaba da aka kawo yankin Arewa, sai mu gane cewa kusan kamar mulkin su da.
Yanzu dai shekaru 55 Ahmadu Bello Saddauna baya duniya, amma har yanzu ana tunawa da shi. Abinda wasu ke ganin bai rasa nasaba da gaskiya da adalci da ya yi a lokacin shugabancinsa, wanda kuma abin koyi ne ga shugabannin wannan lokaci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Masu sauraro, waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da su.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Sunana Sadiq Abbas. A yau dai mun lula ne zuwa fadar mai martaba sarkin Tunga Alhaji Muhammad Ibrahim Shu'aibu. Ki muna maka barka da saduwa da ka cikin wannan shiri namu na da ɗan gari.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ina murna da halartar ku wannan fada nawa.
Da farko za mu soka aka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta na Tunga da ke karamar hukumar Auye.
Masarautar Tunga dai asalin shi daga Katsina ne. Akwai wani daga Katsina ana kiransa Mamman Angulu, shi daga Tafashiya ne. Lokaci ya nemo isamu galadimar Katsina, to ba bashi ba sai aka ba kaninsa. Kaninsa na sunan shi Ibrahim ne. To tunda bai samu galadimar Katsina ba, shi maharbi ne, sai suka bar Katsina sun zo Mararaba Kano, sun zo Rogo. har su zo Zaria. Wato magana da nake yin nan a 1750 kenan, wurin middle of 18th century, lokacin da suka zo Zaria, suka dan zauna a Zaria, wato bayan yada zango a kasar Rogo, jihar Kano kenan. Da suna a Zaria sai akwai maharba irinsu suna zo musu da labari cewa akwai wani wuri a kudu nan, ana kiran wurin Adabu, a wurin akwai giwaye da yawa. Sai suka fara neman wannan wuri har suka zo suna settling a Adabu,
wanda yake hanyar Obi kenan yanzu,
hanyar Obi nan. To a wurin sai suna rika kashe giwaye din, lokacin sukan ba sarkin kyana haurin don cinyan giwan, sai a kai ma an duma na duma. To lokacin sai aka samu rikici, lokacin da TB suna zuwa gefen Benue kenan, through Kwande, sai aka samu rikici, TB na neman su expanding,
su fadada
yawa, su fadada wurin da za su zauna. Sai suka fara fada da mutanen Kyara, har ya rige kaɗan su kwace sarautar Kyara. To mu lokacin muna harbe giwayenmu, muna farauta, sai shi sarkin Kyara a lokacin Osegya-Adi sai ya ji ga wani jarumi mutumin Katsina, sai ya gayyace shi a kawo musu ɗauki. Da aka fara rikici sai aka kwato Kyara. To a ganin jarantakan da shi mamman Angulu ya yi, sai sarkin Kyara ya ba shi wuri, ana kira wurin Bajimba, present Bajimba da yana Benue a yanzu, da ba yana Benue ba ne, da kasan har zuwa Kyara ne. Akwai wani tibin da ya yi karfi a wurin, sai ya ce shi ba zai bi mamman Angulu ba, ana kira shi Atumaji. Da ya ki mishi bayyana, to sai wani fada kuma ya sake dawo. Allah da ikonsa, da aka gama wannan fadan, sai kuma shi Osegya-Adi ya shiga dan wani rikici na sarauta, sai aka exile na shi zuwa
gudun hijira kenan.
Yawa, aka kai shi Wukari. Shi su mamman Angulu sai suka yi yunkurin a tafi a dawo da shi, suka tafi har Wukari, kuma an dawo da shi, an sake sa shi a matsayin shi na sarkin Kyana. Shi yayi mulki a Kyana su biyu ne. To ina cikin wannan sai ya rasu, amma kafin ya rasu ya ba mamman Angulu ji kan shi, ana kira ta Lami ƴar Ogaji. To Lami ita ne ta haifi Bubakar. To lokacin da suka tafi suka dawo da shi a ƙaragar mulki, shi Bubakar lokacin sarki Eladoga Onyatipo ya dauki permission a wurin sarki din, cewa kai wurin da yake nan su ina cika fada da Tibaye, so yana so zai koma, akwai yan wanshi a gefen Awai. Ya sauka a Baure, har akwai wani ganu wanda ya yi a Baure, wurin bai yi mishi ba saboda rashin ruwa, sai ya yada zango a tsohon Tunga. Shi Abubakar kenan fa, dan shi mamman Angulu, don shi mamman Angulu ya rasu tun a Bajin ba ne, ana kira wurin Tungar Ƙasa. Duk wurin da sun sauka suna samun shi suna Tunga ne. To bayan sun bar Baure tun da ba ruwa, sai ya tafi tsohon Tunga, ya kafa tsohon Tunga. Akwai rijiyar shi yanzu haka a tsohon Tunga, har yanzu akwai ruwa. Daga wurin lokacin Turawa kuma sun fara shigo da ships, shine wani Bature Captain Chacha da ya shigo tsohon Tunga, sai ya ce ai, sai ya ba shi shawara, ai akwai wani wuri gashi a nan akwai ruwa, to present Tunga kenan. Sai ya bar wurin ya tafi Tunga, ya kafa wannan Tunga kuma. Sun kafa gari, sai garin kuma shi yazo ya zamanto kaman idon Awai ma gabaki daya, domin Sagawan Bell wanda ya yi Governor General na Northern Region, duk lokacin da zai zo wani abu Awai, sai ina bi ta Ibi, sai Ibi ta Tunga, sai ya zo Tunga tukuna, sai ya tafi Awai, ina bi ta ruwa ne. Allah da ikonsa, shi wannan Bubakar shi ya haifi Shu'aibu, wato kakana kenan, wanda ya haifi Ubana kenan. Lokacin da tsufa ya zo mishi, dan shi Shu'aibu a cikin ƴaƴansa mata wurin biyar ne, Shu'aibu din ne namiji, shi ne kuma autarsu.
Kakanka kenan?
Kakana kenan. To shi Shu'aibu bai isa da ba shi sarauta ba, sai akwai wani mayaki wanda shi Bubakar shi ya musuluntar da shi, ya ba shi kuma ƴar shi, ana kira ta Amina. Sai ita ta roka, ta ce to ai tun da sarki ubansu ya rasu ta ne kuma babba a bata riko aka bar mata ta yi riko sai ta ba mijinta shine wanda yake yin function na sarki so shi yayi ma bai jima ba sosai ya rasu har ya rasu ma ba sai bai sarautar dauri ba amma aka nada wani Umaru to shi dai ba relationship
alaka kenan
yawa babu wani alaka da shi sarki baka amma ina cikin tawagan da suka bi shi so an gama wannan shi yaro su sai aka sake nada mamman da aka nada shi bayan shi sai Ali bayan Ali sai shi lokacin Shu'aibu dama ya zama babban mutum ko ya zama ya karbi mulkin ubansa bayan Shu'aibu sai Alkasum Ibrahim bayan Alkasum Ibrahim sai Umaru Shu'aibu wanda shi da ne a wurin shi Shu'aibu dan Abubakar din to sai ni
yanzu kai za iya cewa sarki ne nawa kenan
na tara
amma ita masarautar Tunga kana ganin ta kwashi shekaru nawa kenan daga tun wancan lokaci zuwa yanzu
ya kai shekara din
to kamar ita masarautar Tunga kamar gidan sarauta guda nawa ne a Tunga
eh to gidan sarauta dai an fara da guda daya ne shi gidan Abubakar amma yanzu muna da akwai gidan Abubakar ne
gidan
mu kenan akwai gidan mayaki gidan mijin Amina yar shi Abubakar din ke sai akwai gidan Ali to gidaje uku ne da wannan
to kaman bayan ku Katsinawa da kuka kafa wannan gari na Tunga wani irin kabilu ne suke Tunga
to Tunga ya kunshi kabilu sun kai kaman biyar kaga bayan su Katsinawa akwai Jukunawa akwai Kabawa akwai kuma Gobrawa sai kuma su Tibi
to kaman wace irin sana'a aka fi sanin al'ummar mutanen Tunga dai
sana'ar mutanen Tunga da yake garin ina bakin ruwa masunta suna nan
to harkar noma ba
akwai noma ai shine ma a yanzu dai kan noman shine babban sana'a sai shi kamun kifi sai kuma farauta
kusan kowane gari in ka je zaka ga suna da irin nasu take kaman ku a Tunga kuna da wani take wanda kuka yi shahara akai da aka san ku da shi
tsintsiya madaurin ku daya
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato MBS Lafiya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai anjima
yanzu kuma sai nasihar wannan rana Juma'atu babbar rana
to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sunana Bakura Adbisawi Allah subhanahu wa ta'ala dama shine mai jarraba bayin sa yadda ya ga dama amma wayan su lokuta halayyan mu ne zai sa Allah zai jarrabe mu a ko ina a duniya saboda haka abu daya da zan fada mu tuba mu koma zuwa ga Allah a takaice akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauratar da masu aikata alfahsha inda Allah ya ce kul huwal qadiru ala an yab'asa alaykum azaban min fawqikum baya musu ya manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama Allah ne mai iya aiko muku azaba a saman ku aw min tahti arjulikum ko kuma ya bullo muku azaba a kasar kafanku aw yalbisakum shi'an ko kuma ya hada ku da wata dondozo ko kungiya wacce za ta yake ku wayuzika ba'dakum ba'sa ba'd sashin ku ya dondono wa sashin su zama fitina kaga wannan ko Boko Haram ne ko ISIS ne ko ma waye ne daga sashin mu ne daga cikin mu ne daga ɗan adam ne suka fito suka yake mu saboda ayyukan mu na alfahsha ya yawaita daga karshe Allah ya ce unzur kaifa nasarri ayat ku duba ku gani ku yi tunani taya muke jujjuya ayoyin mu la allahum yarji'un saboda mutane su tuba su koma zuwa ga Allah
man sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan safiyar taku sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi wanda za ku ji daga birnin tarayya Abuja saura abokan aikin mu za su kawo muku wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sautin Cuba Hero Diodune ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia peace salam.